Ya, za ka ce bai shafe ni ba da Turanci. It doesn't concern me. It doesn't concern me. Idan za ka ce ba damuwa ta ba ce da Turanci.
Sai ka ce that is none of my business.
Ya, in za ka ce yarinya naka da Turanci.
That is up to you.
That is up to you. In za ka ce ba ni da hannu a ciki, ya za ka ce?
I am not involved.
I'm not involved. In za ka ce kar ku sa ni a lissafi.
Leave me out of it.
Leave me out of it. In za ka ce kar ku ja ni cikin wannan abu.
Don't drag me into this.
Don't drag me into this. Yeah. See you.